اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايامنا باكوي غواتن ذو القعده واتانا 11 اجيرن وطنين مسلمين هجران منزا الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin bulughul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu wanda ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi hadisi na 559 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 560 daidai a cikin kitabul janaiz kana hadisin ummi salama yace wa an ummi salama radiyallahu anha qalat dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama wa qad shaqqa basaru daga ummi salama yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya shiga a wajen Abu Salama wa qad shaqqa basaruhu kuma haqiqa ganin shi ya kahi Abu Salama sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzon Allah ya shiga ganin shi ne cikin wannan akwai karantar da mu cewa an so zuwa ganin mara lahiya lokacin da baya da lahiya saboda Abu Salama anan baya da lahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga domin ganin shi wa qad shaqqa basaruhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ganin shi ya kahi shaqqa mana shine ya daina kyautawa kenan ganin shi ya kahi ya daina kyautawa fa aghmadahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rihe shi ya rumtse shi wannan kenan cike akwai karantar da mu cewa wanda yazo ganin marar lahiya ya kai daidai da Allah ya karbe ran marar lahiya yana wajen to kamata ne a ce ya rihima marar lahiya ido yana ya rihima ya zama gawa ko ya rihima gawan nan ido dan haka wannan yana cikin hukumcen gawawaki kenan da zaran Allah ta'ala ya karbe ran mutum to abinda ake bukata shine kai da kake wajen ka rumce mashi idan shi thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ruha idha qubida lalle rai idan aka karbe ta tabi'ahul basar gani yana biyarta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya rihima Abu Salama ido sai ya fadi wannan magana yace lalle rai idan aka karbe shi to ido yana biye shi gani yana biye shi kenan wannan hadisin ciki akwai karantar da mu cewa lokacin da ake zaro ran mutum yana ganin ran da idan shi gashi nan an zaro sai ya kalle shi to ya kalle shi da an yi sama da shi shikenan sai idan shi sama sai su tsaya haka nan tunda ran ya riga ya huta ba za su ƙara kyautawa ba sannan cikin wannan hadisin akwai mai da martani ga wasu masu bincike wanda suka ce ai wato rai sifa ce daga cikin sifofi dan haka ba wani abu bane ba wanda ake iya gani ko a taba kenan kaga wannan hadisin ya karyata su ko ashe rai ana ganin shi domin wanda aka hudda mai rai kallon ran ma ne yake yi sai idan shi su kakkahe haka nan yana mai kallon ran shi wannan ya tabbatar mu kenan rai abu ce wanda ana ganin ta ko kuma abu ne wanda ana ganin shi sai dai abu ne wanda yake sassauka ba abu bane ba mai tauri ko mai gwabi sassauka amma kuma sha'anin rai sanin abin da ya shahi rai daki daki wannan sai Allah subhanahu wataala wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila Allah ta'ala yace suna tambayar ka game da rai ka ce rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na kuma ku ba a ba ku wani abu ba na ilimi sai kaɗan don haka babu wanda ya san hakikanin sha'anin rai sai dai wannan hadisin ya tabbatar da cewa rai ana ganin ta sabanin abin da wasu suka ce kawai ita rai kamar murya ce ba a ganin ta sai dai a faɗe ta to wannan ba gaskiya bane ana ganin rai saboda manzo Allah ya ce innar ruha idza qubida tabi'ahul basar lalle rai idan aka karbe shi to gani yana biye shi da jin haka mata da sauran iyalai makusantan Abu Salma wanda suke nan ba su san yaransu ba, amma ko da suka ji manzon Allah ya ce lalle rai idan an karbe shi gani yana biye shi, fadajja nasum min ahli, sai wasu mutane suka fashe da kuka suna ta wato raki daga cikin iyalin shi, inan daga cikin iyalin Abu Salama, sai suka daga muryoyin su da kuka. Fa qala hay manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tad'u ala anfusikum illa bi khair, kad ku roka makawunan ku sai alheri. Kenan saboda sun fara sabbatu, san wasu mutane idan aka ce mutumin sai ya rasu to sai su fara sabbatu da zane, sun ga mugun abu, sun ga bakar rana, bala'i ka ta'i ya mugun abu, jaraba fitina, sai ta ga abubuwa daban-daban. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kar ku saki ku roko makawunan ku wani abu sai alheri. Fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun, lalle mala'iku suna cewa amin a bisa abin da kuke faɗi. Idan kenan ka roko makanka sharri, mala'ika ya ce amin, kaga tabbatuwa za yi a kanka. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su cewa kar ku roko makanku wani abu sai alheri. Wannan cike akwai karantar da mu cewa idan mutum ya je ganin mara lahiya sai ya ga wani abu wanda ba na daidai ba, to dole ne ya fadakar da masu kula da mara lahiya, ya tunatar da su yin abin da ya dace. Kuma yana cikin babi na umarni da aiki mai kyau da kuma hani game da mummuna. Mutum ba zai yi zugun ba ya kyale su, a sai ya fada masu cewa babu kyau yin kaza, ba daidai ba ne a yi kaza. Sai koya masa wasiya game da kulawa da shi mara lahiyan irin yadda ya dace. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya fadakar da su cewa su yi hattara, duk abin da za su faɗi to su faɗi alheri, kar su saki su faɗi wani abu sabanin alheri. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ashe mala'iku suna halartawa lokacin karɓar ran mutum, domin nan kai tsaye manzon Allah ya ce fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun, lalle mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke faɗi. Kenan akwai mala'iku da suke halartawa duk in za a karɓar ran mutum, to mala'ikan mutuwa yana zuwa da bataliya ta mala'ikun da suke tare da shi domin karɓar ran wannan mutum. Thumma qala, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma ghafir li abi Salama, ya Allah kayi gafara ga Abu Salama. To kaga mutun da zaran an ce ya rasu, babban abin da ya kauna duniya babu kamar a ce ya samu gafara Allah. Duk aje wani karatuttukan ka da wani labaran ka, kawai ka roka mai gafaran Allah. Kuma wannan ya nuna tun daga lokacin da ka samu labarin rasuwar mutun, ko kuma tun daga inda aka hudda mai rai, tun daga nan zaka fara sharara mai addu'a, ba sai ka bari an yi kwana uku ba, ka ce kamar addu'a uku ko kuma sai an yi kwana 40 ko ta sati. Shi musulmi yana da daraja, ba a yin waci da shi a ce sai kwana uku a zo a mai addu'a ko sai bayan sati. A kullum ma addu'a ake mai kowane lokaci, duk in an tuno da shi za a yi ta tura mai addu'a, Allah yi mai gafara. Kuma musamman in mahaihi ne, yanzu yanda mahaihi yake da kima da daraja, mahaihin kai rasu ka saki baki kana jiran sai an yi kwana uku ka ga ya to malamai a mai addu'a, kai wannan irin musulmi ne. Haka wannan addu'a ita kwana uku babu ita rubuce cikin littafin musulunci, ta sati babu ita, ta 40 babu ita. Kawai malamai ne da suka rasa wato haraka, sai ga mutane kuma sun daina taimaka masu suka targo su saboda a samu hanyar shiga. A ga yanzu in wato wannan affair ta kwana uku sati ta 40, in zamanin gidan mai mai kone ai ka san za a yi haraka. Wannan yana cikin abubuwan da malamai suka tarka saboda su buɗe ma kansu hanyar samu, amma babu shi rubuci cikin littafin musulunci. Dan sa ka gani akwai malaman gari kaza, su gidansu in an yi rasuwa ba su sadaka kwana uku, ba su yin ta sati, ba su yin ta 40, amma in ba gidan ba ne duk wanda aka ma a garin sai su ci a mashi. To ana nan sai wani mutum mai mai a cikin garin, sai aka mai rasuwa, sai suka zaburo suka ce ya kamata a yi ta 40, kuma ya kamata a turo mahar da ta Qur'ani a sabke Qur'ani, kuma ya kamata, sai ya ce kai kakkure na mana hankali, ku shafahu ne da mai, yanzu ku gabana wane ya rasu gidanku, ba mai ba, wane ya rasu ba mai ba. Ita zanu wasu malamai mashahurai wanda suka rasu a gidan ba a musu ba, su sun ma hana ne ba a yi kawai a gidansu, amma kuma wasu can daban in aka masa rasuwa sai su je su ce a yi muku. yace to ku me bambancin kudin ku shafa ku ne da mai ku da nako ba a masai namu aka yace mu ma hamun gano kawai idan nan kawai kasuwa ta mutu dan haka dama wannan afar ce kawai irin tasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma ghafirli abi salama ya Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyin kuma ka daukaka darajar shi a cikin wato shiryayyu abu salama sahabi ne mai daraja kamar yadda satin da ya gabata muka ambata ko yana cikin as-sabiqun al-awwalun abu salama sahabi ne wanda yake da daraja yayi hijira ta farko wanda aka yi zuwa habasha sannan yayi hijira wanda aka yi zuwa madina dan haka hatta ma ciwon shi wannan wanda yayi jinya shi yayi sanadiyar ajalin shi wajen yakin Uhud ne aka ji mai wannan ciwon dan haka manzo Allah sallam ya mai wannan addu'o'i masu girma a wata riwaya wani sahabi yace da manzo Allah ya kafa zazzaga mai addu'o'i sai da nayi gurin inda ma ni ne kwanci ake mai wannan addu'a wafsah lahu fi qabrihi ya Allah ka yalwata mashi a cikin kabarin shi wannan kuma ya nuna kenan kabari yana yalwa ga me shi ko kuma yana kunci kabarin mutumin kirki yana yalwa ya bude ya kara fadi ya zama fadin shi kamar fadin sama da kasa haka za a yalwata mu mutumin kirki cikin kabarin shi ka daina tausaya mashi an samu kunku ko an taushe da itace ko an yi miya wannan dan banza ake tausayi amma mutumin kirki wannan ba matsala bace domin rayuwar ce yanzu ta canza daga rayuwar duniya ta koma rayuwa ta gaibi zai shiga cikin sha'anin gaibi shi kuma sha'anin gaibi na alimul gaibi saboda haka Allah ta'ala zai yalwata mashi a cikin kabarin shi a kyale yan filo kuma waɗanda suke cewa a ai kabari ba wata azaba ai an sha buda ba a tarda komai ba shi so yake sai ya tarda mala'ika da kulki yana buga kadai zai yarda cewa akwai azaba a kabari kaga wannan ba ta tashi ake ba ya aka yi cikin cikin mahaihiyar mutum hadisi ya tabbatar da Allah yana turo mala'ika mala'iku su zo su yi aiki amma wa taba ganin su ita uwai ta ma san ana yi bata sani kawai sai ta ji dana motsi kuma duk uwa mai basira za ta ƙara imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallam ya tabbatar da in aka yi 40 ta farko yana dugon ruwa aka yi 40 ta biyu yana jini aka yi 40 ta uku ya zama tsoka sannan ne ake turo mai mala'ika to da yawa daga cikin uwaye masu basira suna gano radda dan su suke fara jin motsin shi wato ya shiga cikin wannan lissafi bayiwa uwa ta fara jin motsin danta kasa ga wata hudu dole wata hudu wata ma hudin yana cika daidai rannan sai ta ji motsin shi saboda rannan ne ake turo mala'ika ya busa mai rai akai 40 akai 40 akai 40 kaga sun zama 120 ko to su ne wata hudu cikakku daidai wata hudu na lissahin wata mai hutawa sama ba Abril ba wata hudu na lissahin wata wanda ake ganin shi a sama yanan ba waɗannan watannin ba gumaka wanda ba a ma san su ba ba a ganin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ka yalwata mai a cikin kabarin shi wannan wirlahu fihi kuma ka haskaka mai a cikin shi wa khulufuhu fi aqibihi kuma ka mai masa a cikin zuri'an shi fi aqibihi ana nihin fi zurriyatihi a cikin zuri'an shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un annabi ibrahima ya sanya kalmar shahada kalma ce wanzajiya a cikin zuri'an shi dan haka wannan sune addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Salama cikin addu'o'in har da roƙa mai Allah ya mai mai cikin zuri'an shi kuma Allah ya karbi wannan addu'ai ya mai ma Abu Salama ko bai mai mai ba ya mai mai cikin zuri'an shi domin babban mai ma wanda ba a taba samun irin ta ba manzon Allah shi ya auri Ummu Salama kazzama kaga saboda addu'ar da manzon Allah ya ta karbu daga baya Allah ya hukunta shi zai aure ta ya aure ta ita ta zama daga cikin ummahatul mu'minina diyanta kuma sun zama kalkashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sun caba sun zama kowa ya zama cikin su agola ne karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci gaba da kulawa da sha'anin su to wannan yana nuna lalle Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai ma Abu Salama a cikin zuri'an shi bai bar zuri'an shi ba ta tagayyara ko ta tozarta rawahu Muslim. Kuma dama duk zuri'an mutumin kirki to Allah ya dauki alƙawarin shi yake kula da ita. Duk mutum indai mutumin kirki ne ko to ka daina tausaya ma zuri'an shi a bayan shi. Allah ya dauki alƙawarin shi zai kula mai da bayan shi da zuri'an shi. Ba karanta suratu Al-Kahfi katanga ce aka zo aka tarda tayi duro tana shirin hadawa. Kadir yace ma Annabi Musa mu tada wannan katanga kai suka shiga aiki. Aka ture ta aka kwaba laka aka giburguna aka maida ta daidai miƙe. Annabi Musa yace mutanen nan mun shigo garin nan basu karbi bakuncin mu ba basu ba mu abinci ba ko ruwa basu ba mu kuma mu zo mu yi masa aiki kyauta laushi ita latakhazta alaihi ajara. Yace kaga yanzu in kaga dama kai ma sai ka ce sai an biya ka. Kadir yace to wannan shine karshen tahiyyarmu amma zan baka labarin abubuwan da ka kasa hakuri akan su. To cikin labarin da ya bashi sai yace ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati fakana tahta hukanzul lahum. Wannan gini da kaga mun zo mun tada na wasu marayu ne guda biyu wasu yara kananu guda biyu marayu wa kana tahtahu kalkashin wannan gini kanzul lahuma akwai arzikin su da baban su ya sanya ya aji kuma baban nasu ya addu'a ya roki Allah kada Allah ya bari katangan nan ta fadi sai lokacin da suka balaga dan in sun zo gyara su ga wannan dukiya su yi amfani da ita kuma Allah ya karbi addu'an shi. To kuma yanzu katangai tana son ta fadi kamin lokaci sai Allah ya mamu umarni mu zo mu tada ta. Shine Allah ta'ala yace wa kana abuhuma saliha shine mahallu shahid baban su mutumin kirki ne wallahu yatawalla salihin rawahu Muslim. Dan haka wannan hadisi akwai karatuttuka a cikin shi masu yawa. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibara muttafaqun alaihi. Daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina tuwfiya lokacin da aka karbi ran shi sujjiya an lullube shi bi burdin da wani bargo hibara wanda yake da zane muttafaqun alaihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hina tuwfiya lokacin da aka karbi ran shi sahabbai basu taba ganin wata musiba ba basu taba ganin wata bakar rana ba a tarihin su irin ranar da aka ce an karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan rana ta zama rana mai tsanani kwarin gaske ga sahabbai. Wasu suka budi rikicewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kai Umar ibn al-Khattab kawai ya huddo takobi yace ƙarya ne ce bai yi wa kawai duk wanda naji ya ƙara bude baki yace manzon Allah ya rasu yace wallahi sai na hille mai kai ya dora kekewa yawa kuma ya ji wanda zai yarda ya ci ba wanda ya karambanin maimaitawa tun daga Umar da ya shelan yana ta kekewa yawa cikin mutane yana mazurra ya ga wa zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ce ba ta faduwa. Haka sahabbai suka yi shiru amma suna cikin tashin hankali kowa sai dai tattauna magana cikin zuciyar shi sun san Umar da gaske yake. Sai Umar ya ce musu dan haka manzon Allah bai rasu ba kuma ƙarya ne manzon Allah ba zai rasu ba kawai ya je ya gana da Allah ne kamar yanda Annabi Musa ya je ya gana da Allah kuma zai dawo in ya dawo duk wanda ya bar addinin shi cikin ku sai ya yake mai hukunci. Kai kenan me ya manahu Umar manuhan shi da yake bi yarda ba ma a ce ya rasu ya ga alamun da ya tabbata an ce ya rasu wasu daga nan za su aje musulunci to haka yake kai masa kashedi ya je ya dawo ne duk wanda ya yarda ya bar addini in ya dawo sai an yanke mai hukunci. To kuma haka ya faru ko da ya tabbata cewa tabbas manzo Allah ya rasu sai suka ce shikenan ce dama mu muna cikin takura zakka daga yau ba mu ƙara ba da zakka wanda yazo da zancan zakkan ya wuce. Aka shiga tashin hankali aka shiga rudani aka ce yanzu ya kamata a yi kokari a ga an kafa shugaba wanda zai zama halifa. Aka yi shawara tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka. Mutanen Madina suka fara nuna su ya kamata a zaba cikin su saboda su ne al-Ansar mutanen Makka suka nuna a su hane al-Muhajirun. Aka tattauna ƙarshe aka fahimci juna. Aka nada Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu cewa shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama nada Abu Bakar, Abu Bakar shi kuma yace to yanzu za a shirya tawagar yaki. Wanda irin yaki yace ba zama sai yaki. Za a yakaci duk mutumin da yace ba zai ƙara ba da zakka ba, wannan sai an yakace shi. Sahabbai suka yi wuta suka ce haba Abu Bakar, wannan wani irin abu ne? Ai ba musulunci suka bari ba, dan mutum ya ce ba zai ba da zakka ba a ce za a yi yaki da shi. Anan hu Abu Bakar ya rikice musu yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakka fa inna zakata haqqul mal. Yace na rantse da Allah sai na yi yaki da duk mutumin da ya rarrabe tsakanin sallah da zakka. Kace za ka yi sallah amma ba za ka ba da zakka ba, yace wallahi sai na yakace shi, domin zakka haƙƙin dukiya ne. Yace kai ba ma zan canza zakka ba, su ce ba za su bani zakka ba, ina matsayin halifa sarki an nada ni. Yace wallahi law man'uni iqalat, da za su hana mani da baibai laqatatuhum alaihi, wallahi sai na yakace su akan shi. Da a ce su ce za su bani zakkar dabbobi, amma zamanin manzon Allah suna huddawa hadda da baibai, ni kuma su ce ba za su bani da baibai ba, Abu Bakar yace sai na yakace su, dole a bar musulunci yanda yake. Ƙarshe wannan yakin da Abu Bakar yayi da wanda suka yi da suka ba da zakka sai ya zama wato shine gaskiya kuma shine daidai. Kuma ko gobe aka samu wasu musulmai sun ce su ba za su ba da zakka ba, to za a tura musu tawaga ne na sojoji. Aka samu wani mutum inda shari'ar musulunci ake a Niger, sai aka samu wani mai kuɗi wanda yana cikin list wanda gwamnati ta yi ta masu ba da zakka, amma ya ce ba zai bada ba, kuma an bincika ba talaucewa ba, ba ƙawa bai badawa ne, to kamfani ake tura mashi. Ko da ma yana da makamai, shi ma yana da wato makamai, ya shirya a yi yaƙi, to sai an yaƙi da shi. Aka yi yaƙi da shi, aka rinjaye shi, aka gama, to sai a ƙwato dukiyar da ƙarfin tsaya. Yanzu ta ma tashi daga zakka, yanzu dukiyar tashi za a raba tsaka, a kwashe ke rabi sai a baro mai rabi. Shikan nan dole sai an so ta da ƙarfin tsaya. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi abubuwa da yawa sun hau. Abu na farko wanda ya fara faruwa kaga shine rikici bisa kan wai ya rasu ma ko bai rasu ba, sai da Abu Bakar yadda Allah ta tabbata a gare shi ya zo. To Abu Bakar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi bayana yana can wajen gonakin shi na dabino, sai can kawai sai gashi ya dawo ya taho, sai ya tarda Madina a rikice, ana ta zancan muku-muku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko bai rasu ba, Umar ya hana kowa ya faɗi. Ko da ya zo ya tarda mutane shi bai ma kowa magana ba, sai ya tazarci ya shiga cikin gida. Ko da ya shigo cikin gida ɗakin Aisha radiyallahu anha, sai ya tarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lullube shi da wani bargo. Dama da yana da rai, yana son irin wannan bargon mai zane mai tsaye-tsaye, shi ne ake ce ma burdin hibra, manzon Allah yana ƙaunar shi. To ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai aka lullube shi da shi. Abu Bakar yana shigowa sai ya tarda shi lullube, sai ya buɗe bargon nan, ya buɗe huskan shi, ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya sumbace shi yace tibta hayyan wa mayyita, yace ya ma'aikin Allah, ka ji daɗin ka kana da rai ko bayan ka rasu, ko kuma tibta hayyan wa mayyita, ma'ana ka tabbata mai tsarki lokacin da kake da rai da bayan wato hitar ranka. Sai ya maida lullube. Abu Bakar yanzu ya tantance ko, don haka sai ya fito waje. Ko da ya fito ya tarda Umar na kewaye tsakanin mutane da takobin shi a zare, sai ya koma daga dabara ya hau minbari. Ko da ya hau minbari ya fara muqaddima gaba ɗaya mutane, sai suka gabce suka dawo nan inda Abu Bakar yake muqaddima. Umar ibn al-Khattab shi ma ya zo ya saurara. Abu Bakar bayan ya gama muqaddima ya ce duk wanda yake bautar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to lalle tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Wanda kuma yake bautar Allah, to ya sani Allah mai dawamammiyar rayuwa ne, baya mutuwa. Abubakar ya karanta aya ta cikin suratu Ali Imran wadda take tabbatar da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga minbar shi kan nan zance ya kare Umar ibn al-Khattab yace sai ji jikin shi ya dauki mujriya hannun shi yayi sanyi takobin shi bai san lokacin da ta fadi ma daga hannun shi ba yace duk sai suka ji wannan aya kamar yanzu nan ne aka sabkar da ita tare da kowa ya san da aya amma saboda an shiga rudani sai da Abubakar yazo ya karanta ta sai kowa ya ji kamar sabon wahayi mani kawai an tabbatar shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rashi to yanzu rigima ta kare ta cewa ya rasu ko bai rasu ba sai aka zo ga matsala ta biyu shine yaya za a yi wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka shin za a tube shi kamar yanda ake tube sauran saboda an saba duk musulmin da ya rasu in za a mai wanka za a tube shi ne gaba daya a mai wanka a hakan to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ne za a yi to nan ma sai aka shiga rudani sai da Allah ta'ala wato ya yanke hukunci sannan aka zo ga sabani na gaba ina ne ya kamata a rihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a kai shi makabartar shahidai mana inda aka kai shahidai wanda suka mutu a yakin Badar da yakin Uhud da wanda suka mutu a kaza wasu suka ce a kaza nan ma sai da aka samu wani sahabi ya zo ya karanto hadisi ya ce da kunnan shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kowane annabi Allah yana karbar ran shi ne a inda yake san a rihi shi da haka shi annabi in ya rasu daga nan ba a gusawa na ake rihi shi kowane annabi Allah yana karbar ran shi a inda yake san a rihi shi saboda kannan dakin Aisha da Allah ya karbi ran shi nan ne za a rihi shi aka zo aka tona kabari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai to mahallu shahid re cikin hadisin shine an lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ana san idan musulmi ya rasu daga cikin abubuwan da ake so a mashi na farko shine bayan an ruhi mai ido to kuma a hudda kayan da ke tattare da shi ka a bar shi da su saboda ya riga ran shi ya riga ya huta wannan kayan suna iya tagayyara kenan ana son kai tsaye a hudda kayan da ke jikin shi sai a sa wani kyalle ko wani bargo ko wani zane ko wani abu a lullube shi ba a barin shi haka nan kuskure ne a ce mutun ya rasu kawai sai a bar shi haka nan bude saboda idan mutun ya rasu baya da kyan kallo haka nan kenan haka suturta shi ake a lullube sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujjiya aka lullube shi bi burdin hibara da bargo wanda yake da zane muttafaqun alaihi wa anha daga gare ta Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lalle Abu Bakr as-Siddiq yaddan Allah ta tabbata a gare shi qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ya sumbaci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan mutuwar shi ya sumbace shi kenan wannan hadisin yana nuna muna kamar yanda yanzu na ambata go yana hadisin yana nuna muna cewa ya halatta bayan an lullube mamaci ya halatta ka zo ka bude huskan shi dan ka mashi bizu kenan wannan babu matsala idan kai babban abokin shi ne ko babban aminin shi ne ko babban masoyin shi ne ko kuma matar shi ce ko kuma kai matarka ce ta mutu ko kuma wani wanda kake ji da shi ne to dan kai ban kwana da shi ya halatta ko bayan an lullube shi kai ka zo ka bude huskan shi dan haka Abubakar Siddiq da Allah ta tabbata a gare shi ya zo ya bude huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan hadisin ya nuna mana halaccin sumbatar mamaci ko alal ne daidai وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ أبو هريرة يدان الله تتبت أغريش دغ النبي إيراد أمينشن الله ستبت أغريش ياتي نفس المؤمن معلقة بديني رمى إيماني رات ياتي غباشنش حتى يقضى عنه هسي أنبيا مش راه أحمد والترمذي وحسنه أحمد الترمذي سكر رويتوشي kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wannan hadisin yana karantar da mu cewa daga cikin ababe na farko wanda ake yi ma mutum idan ya mutu shine bincike akan wake biye shi bashi dan haka sai a biya mai bashin shi in ba haka ba kuma akwai matsala domin hadisin nan ya ce nafsul mu'min ram mai imani mu'allaqatun me ma'anar mu'allaqatun mu'allaqatun murtahanatun mahbusatun ma'ana tsararraci an tsare ran shi za a hana ta shiga aljanna za a tsare ta za a hana ta samun gahara za a tsare ta har sai an biya mai bashi duk wanda ya mutu ba a biya mai bashi ba to gaharar da duk duniya ku taru ku ta roƙa mai gahara wannan ran tashi an tsare ta game da samun gahara ba za ta samun gahara ba ba za ta samun shiga aljanna ba sai in an biya mai bashi shine ma'ana dan haka wasu mutane daukar bashi suke wani abu mai sauki wani ma da gangan kawai cikin wasa zai zo ya ci bashi ya kibiya a tabbaye shi ana lallashin shi yana dubarbaru har ya kai a share da shi bai biya ba to haƙoƙin ɗan adam suna da hatsarin gaske sai sa malamai suke cewa haƙoƙi na ɗan adam an gina su ne akan hani haƙoƙi na Allah su kuma an gina su akan rangwame da sauki in haƙƙin Allah ne yana da sauki Allah yana iya gafarta ma ko baka tuba ba ya yahe ma amma haƙƙin wani ka mutu da haƙƙin wani akwai matsala in ba shi yace ya yahe ma ba ko kuma wani ya dauki nauyin abu shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi idan wato wani musulmi ya mutu to idan aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mai sallah abu na farko da manzon Allah yake faɗi shine yana tambaya hal alaihi dai shin akwai bashi akan shi idan suka ce eh akwai bashi akan shi sai manzon Allah ya juya yace sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah kawai shi sai ya tafi shi saboda manzon Allah ya karantar da mutane girman hatsarin bashi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi wa wani sahabi sallah an kawo shi wajen shi dan ya mai sallah manzon Allah ya zaburo za a gyara sau sai yace akwai bashi akan shi sai wani sahabi yace a dan dinare dai bi ne kadai ake biye shi kawai sai aka ga manzon Allah ya juya yace sallu ala sahibikum ku yi ma mutumin ku sallah ya tahiyan shi kowa yana mamaki dinare bi katal sai wani sahabi yace ya ma'aikin Allah ni na dauke nauyin wannan dinaran sun dawo kaina na biya su sai manzon Allah ya juyo yace ka dauki nauyin su yace na dauki nauyi sai manzon Allah yace to a gyara sau aka gyara sau sai aka yi sallah bayan an gama sallah wan sahe sai manzon Allah ya hadu da wannan sahabin da ya dauki nauyin biyan bashin sai yace mashi ma fa'alatid dinaran mi dinaran nan biyu suka aikata amma na mi yi labarin wannan dinaran biyu sai sahabin yace ya ma'aikin Allah duka je fa ne lokaci bai tsaye ba a juma ba na ce na biya su insha Allah amma ai ba a dauki lokaci ba manzon Allah ya kyale shi aka kwana yini na biyu suka hade manzon Allah ya kara tambaye shi ma fa'alatid dinaran ya labarin dinarorin nan guda biyu sai yace na biya ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ana barratta alaihi jildan yanzu ne ka sanya ya mai fatan shi kai ma'ana ko wani ya dauki nauyin ya biya to bai huta daga matsala ba sai in ya biya ko da wani ya ce ya dauki in wani yace ya dauke to shikenan yanzu kaga manzo Allah yana yi mai sallah abin da sauki amma dai wannan gawai har yanzu bata huta ba da kalkashin tsarewa sai lokacin da to wallahi wasu wasa suke da bashi ka tausaya ma mutumin da zaka ga ya canya bashin ka kuma yana neman kauye maka habab kana ta neman biya kai na shine abin tausayi wallahi bai san matsayin cin bashi bane da kuma hatsarin cin bashi inda mutane sun san hatsarin cin bashi da sai rage shi ko da dai wasu ko sun sani sai sun ci saboda larura ko eh amma dai da an rage kuma da an yi taka tsantsan kuma wallahi da baka manta bashi ko na kadago ne amma yanzu wani sai ya ci bashi ya manci mun kuma sai ya ci bashi karshe ya gama kama matsa mai kai dake neman da haka kai kake neman hakinka amma sai dora ganin ka wannan takura mani eh mana na ce na biya insha Allah mana lafiya shi sai dora ganin ka takura mai inda a ce mutane ba su canza ba daga dabi'unsu na kwarai wanda ya baka bashi ya kamata ka mutunta shi wallahi duk mutumin da ya baka bashi ya cancanci ka girmama shi in so samu ne lokacin da Allah ya ma budi ka samu to ka maido mai har da ƙari shine kyautatawa ba wai ka dora ganin ma ya takura ma ba yana neman haƙin shi kai da kake cikin takura kana cikin damuwa watakila inda bai baka bashin nan ba da liƙe kama da ai watakila inda bai baka bashin nan ba da Allah kadai ya san irin wato kunci da damuwa da zaka fada amma ya zo dauki dukiyar shi yana kaunarta shi ma dukiyar shi mai tsarki mai albarka ya dauka ya minka maka ka canye kuma daga ba ka dora ganin ba daidai ba ma ne yazo yana nema ba daidai bane ba to yanzu mutane sun lalace ni zukata sun juya inda zukatan mu masu kyau ne wallahi wanda ya baka bashi lokacin da kake tsananin bukata kamata ya ka mutunta shi lalle ya girmama ka kuma ya taimake ka kuma ya nuna maka kauna har ya yarda ya dauke kudin shi ko ga wani mutum wanda kawai bai kauna kudin shi ne shi sai ya baka to galibi mace ya bashi su ba su san kimar dukiyar mutane ba dauka suke wanda ya bashi bashi kawai wani ma wai akwai wanda fa ake biya bashi da aka matsa mai ya biya sai ce wallahi wani ban iya daukar kudin nan in baka so nake kawai sai na samu wani kudi wanda ban jin ciwon su sannan wayan ji nake kawai wallahi ji nake kamar kyauta ne zan baka wallahi ba ni iya ina da amma kai hakuri dai har zuwa gaba yanzu kai wanda ya baka bashi zaka kalle shi ka fada mai wai sai ma ka samu kudin da baka jin ciwon su sannan ka bashi karshen lalacewa kenan da canzawar dabi'u na mutane sai sa yanzu ba a bada bashi in zaka bada bashi kai lissafi sau dubu kamin ka dauka ka ba mutum kirkin mutane yanzu in mutum ya je neman bashi aka hana shi bai ma kamata ya tattauna magana ba kyarewa ya kamata sau da dumi hankali ya san yanda lamuran suke yanzu sai ka ce a wani wai dai yanda muke tare da shi kadiba fa yanda Allah ya mai budi duka kaza ne na je irin ka sun je sun canye mai masu yawa irin ka makusantan shi masu huskan mutanen kirki irin ka sun canye mai sau da yawa ya karantu ne yanzu yasa yanzu duk wanda ya karantu bai bada bashi kaga mutum ya ki baka bashi wallahi kakka zarge shi wallahi bai cancinci zargi ba kana yiwa in kana ganin kai fa yanda kuke da shi kaza ne to akwai wani wanda shi ma kaza ne suke da shi ya zo ya canye wani ma irin shi ya mutum goma sun mai irin haka duka suna da matsayi irin naka to kuma kai wahayi aka yi da cewa kai ma ba za ka zama na sha ɗaya ba kama akwai yiwuwar ka zama na sha ɗaya shi kuma mai manzon Allah ya ce mai imani ba a cijan shi sau biyu a rami ɗaya yau wani ya zo ya karɓi dukiyanka kana ƙaunarta amma ka ɗauka ka ba shi saboda ka yi ƙaunar shi daga baya nuna ma rashin mutunci ya share wani ya zo ya ƙara kawai sai ka yi zaune kai ka zama ɗan nema ana amshewa kawai sai ka rehe wannan ƙofar ka ce a kawai ni haraka ta babu bashi ciki to don haka dai bashi mugun abu ne diba wani hadisi cewa idan mutum ya mutu fagen yaki ya yi shahada Allah yana gafarta mai dukkan komi kai wani hadisi cewa shahidi kamin ɗugon jinin shi guda ya zuba ga ƙasa Allah har ya gafarta mai laifukan shi gaba ɗaya amma ban da bashi yasa wani sahabi da ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ba ni labari in an kashe ni wajen jihadi ana yahe mana kurakurai na manzon Allah ya ce idan an kashe ka kana ba da gaba ba ka juya baya to Allah zai gafarta ma dukkanin kurakuranka har ya juya ya tahi sai mala'ika Jibril ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban da bashi sai ya ce kai haka tuman nan sai ya dawo sai manzon Allah ya ce me kace ma sai ya ce cewa nayi idan aka kashe ni a cikin hanyar Allah za a gafarta mana kurakurai na wanda nayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta ma idan an kashe ka kana mai ba da gaba ba mai juya baya ba amma ban da bashi sai manzon Allah ya ce mai yanzu nan ne Jibril ya zo ya faɗa mana haka kenan bashi shi ba ya ciki bashi yana kale duk kirkin ka duk imanin ka to in dai akwai bashi to akwai matsala sai sa yanzu har yana cikin lalacewa kaga ɗaya basu damu basu biya bashin ubansu wasu ma kawai za ka ji sun tara rikici suna yau shi ba san da bashin ba wallahi ana kokarin rabon gado da sun ji an ce akwai wata miliyan 18 da ake yi shi kawai sai ga sun fara faɗa suna ganin kaso ya rage ko ja wannan bashi su ba sun san da bashin ba suka ƙibiya ta hadda wani sun san da bashi rabu da yana girmama ubanshi wallahi haka ɗiya suke cewa kiri-kiri kai sai su ce kawai ba a biyan bashi in ka aka biya to sai in an rinjaye su bayan da suka iya shi kuma alhali bashi ana gabatar da bashi kamin zancen rabon gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai ka aya ta ce sai an gabatar da wannan sannan ake zancen rabon gado don haka to wannan tsakani da Allah idan aka ce bashi shi yake da wannan mugun abu shi yake da wannan matsalai yana hana mutum shakat da zarar ranka ya huta to in dai akwai bashi yanzu shine babban kalubalenka to sai zamana wannan bashi ne fa wanda mutum ya baka cikin dadin rai cikin yardan shi amma baka samu ka biya ba to ina ga wanda shi ba bashi ba zalunta shine kai ka canye mai dukiya wallahi yayi bashi hatsari shi bayan mutuwa dan haka bayan mutuwa babu abin da yake damun gawa kamar haƙoƙin mutane wannan haƙoƙin mutane inda wanda ya mutu za a bashi damar ya dawo ya awa guda inda ya biya haƙoƙin mutane wanda ya canye haƙoƙin da ya ci na zalunci da bashi shika da su ne farkon abin da zai ga yayi kokarin ya biya saboda su ne babban matsala gare shi Allah bai yahi haƙin wani sai dai in mai haƙin ya yahi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ran mai imani makalalla ce ratayayya ce ga bashin shi hatta yuqda anhu har sai an biya mashi rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma da haka in mutum ya mutu cikin dukiyar shi ake biyan bashin shi ba a raba gado sai an gama biyan bashi in kuma bashi ya tsaye da dukiyar to shikenan wa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات دغ ابن عباس يدان الله تتبت أغريس للي النبي سيراد أمنشن الله سكار تتبت أغريس ياتي غمد متمن ديهادو دغ راقمر شيمتو اغسلوه بماء كميوان كاد روا وسدير دمغريا وكفنوه في ثوبيه كما كويمي لكفني أتكن تهاهن شغدابيو متفق عليه wannan hadisin yana karantar da mu wato hukumce-hukumcen da ake yi magawa daga ciki akwai wato labarin wannan mutumin da ya rasu yana cikin aikin haji yana cikin aikin haji kawai sai ya fado daga saman raƙumi shi kuma raƙumin sai ya sa kafa ya halbe shi sai ya sanadiyar mutuwan shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ighsiluhu kuyi mai wanka wannan umarni ne daga nan malamai suka samo cewa yi magawa wanka dole ne yi magawa wanka gawa ta musulmi za a yi mata wanka ighsiluhu kuyi mai wanka bima in da ruwa wasidirin da magarya kenan ana son kuma a sa magarya saboda magarya tana da sanadirai masu amfani ga shi gawa ighsiluhu bima in wasidirin daga cikin wato amfanin ita magariya tana da sanadarai na masu hudda dauda ma'ana kamar irin amfanin da sabini yake tana yi sai dai in akwai magariya to ita za a sawa in kuma babu to sai a sa sabili madadinta ko sabili ko omo ko dukkanin ababen da suke wato masu tsarkakewa kenan in babu magariya kusa to shikenan sai a sanya sabili domin manuha shine ana son a wanke gawa test ighsiluhu bima'in wasidir wa kaffinuhu fi thawbayhi idan gawa tana buƙatar sai an sawo magariya a mata wanka to ana iya diba cikin kudin gawai a sawo duk abin da ya shafi shirya matacce cikin dukiyar shi ne ake sai in akwai wanda ya dauki amma in babu wanda ya dauke to duk abinda ake yi ma matacce to cikin dukiyar man mataccen ne ake yi dan haka idan akwai kasashen da sai ma an sai kabari ko inda za a sanya ka to dan haka sai a biya cikin kudin mutuma sai a dibo cikin kudin shi a je a sai wurin da za a yi mai kabari idan akwai wuraren da sai an biya masu gina kabari to dan haka sai a biya su cikin dukiyar akwai wuraren da sai an sawo itacen da za a daddala mashi ko ko kuma birginan da za a liƙa mai in wurin birgi duka wannan duk abin da ya shahe shi wanda za a mai na ɗawainiya akwai wuraren da sai an ɗauki hayan motar da za ta ɗauke shi ta kai da sauransu kenan duk abin da ya shahe ɗawainiya ta kulawa da wanda ya mutu to cikin dukiyar shi ne ake yasa dama dukiya da mutum ya mutu abin na farko da ake son a fara yi cikin dukiyar shi shine me shirya shi tun daga sawo in akwai an sawo turare sai an sawo lakkawani sai an sawo itace sai an sawo waye sai an duka cikin dukiyar shi za a yi in an gama wannan daga baya sai a yi zancen tohuwa ke biye shi bashi, masu bashi su zo su kama sau a yi ta biyan su zuma. In an gama biyan bashin shi daga nan sai a yi zancen to bai bar wata wasiya ba a bincika. Aka bincika a yayi wasiya ya ce bayan mutuwan shi a ba abokin shi salele miliyan uku. Ta haka sai a hudda miliyan uku kawai a ba salele. In aka gama bincika wannan to daga baya sai mi shikenan sai a raba gado. Idan ba a raba gado sai an fara da waɗannan ababen guda uku. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a mai wanka bima'in wa sidrin da ruwa da magarya, sai yace wa kaffinuhu kuma ku yi mai lakafani fi saubaihi a cikin tuhahin shi biyu. Ai aikin haji yake go, mai aikin haji yana da tuhahi biyu, da wanda yake daurawa da wanda yake ratayawa a jikin shi, to su ne ake nufi da saubaihi tuhahin shi guda biyu. A wata riwaya manzo Allah yace wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu, kar ku safa mai turare kuma ka kullube kanshi. Kenan shi wanda ya mutu wajen aikin haji za a yi mai wanka irin yanda ake magawa wanka, amma dai sai dai ba za a lullube kanshi ba, shi ba a rihi kanshi, saboda wanda cikin wato dokokin aikin haji an hana mai aikin haji lullube kai ko mai aikin haji ko yana kwana ko yana walke ba ya lullube kanshi har sai ya gama aikin hajjin shi. To kamar yanda aka hana shi yana da rai, to ko bayan ya mutu ma ba za a lullube mai kanshi ba. Shi yasa malamai suke cewa duk abinda aka hana mai aikin haji aikatawa yana da rai, to bayan ya mutu ma an hana. Duk abinda aka hana mai aikin haji yayi da ran shi, to ko bayan ya mutu ma an hana. Kaga ai mai aikin haji an hana shi sa turare ko har sai ya kammala aikin hajjin shi. To yanzu in ya mutu ma ba a samu turare. Ba a samu turare bayan mutuwan shi. Don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen hadisin ya ga dalili. Me yasa ya ma'aikin Allah kace wannan mai aikin hajjin a mai wanka kuma a mai a wajen lakafani ka a nemo wani kyalle daban, wannan kayan dai wanda yake aikin hajji da su su ne za a mai lakafani da su. Kuma me yasa ya ma'aikin Allah kace ka a lullube kanshi? Me yasa kace ka a samu turare? Sai manzon Allah yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, lalle ne shi ranar alkiyama za a tado shi yana talbiya, yana aikin hajjin shi bai kare ba. Shi yasa malaman fiqhu suka yi fatawa suka ce in mutun ya mutu yana aikin hajji to ba a ida mashi. Kuma wannan magana ita ce ta hikarihi akan maganan malaman da suka ce ana ida mashi, a ba ida mashi, ana ida mai kenan ya gama. Ai wannan hadisin da yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan yana nuna aikin hajjin bai kare ba. Daga nan inda ya mutu yana cikin aikin hajji, to za a je a rihe shi yana cikin aikin hajji, kuma yana nan cikin shi har sai an taso shi ranar alkiyama, yana cikin aikin hajji kuma ana tado shi. Wanda da an tado shi daga kabari rikicewa za ya fara ihu ko da sabbatu, ga nan suratul yasin ta faɗi wani yana ma hutawa daga kabari cewa za wayo no wayo kaina mun ga mugun abu ya wailana man ba azana min marqadin, haka wani zai cewa ko. To amma shi wanda yake aikin hajji yana tasawa zai ce labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik, zai ci gaba kawai da talbiya. Ana shi shi yake kawai yana nan cikin aikin hajjin shi ne bai gama. To saboda haka nan ne ba a lullube mai kai saboda aikin hajjin bai kare ba, sannan kuma ba a sa mai turare. Manzo Allah yace za a tado shi yana talbiya ranar alkiyama. To kaga wannan shine hukuncin abinda ya shahi gawar wanda ya mutu a wajen aikin haji. Wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat, daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace lamma aradu ghasla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da suka nuhaci su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka, qalu sai suka ce wallahi ma nadri, mu wallahi ba mu sani ba, nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kama nujarridu mautana amla, shin za mu tube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kamar yanda muke tube matattunmu, koko ba haka zami ba, mu ba mu sani ba. Yasa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ga sakan sahabbai sosai har wajen wanka ma sai da aka rasa yanda za a yi. saboda ana ganin girman manzan Allah da matsayin manzan Allah da kimar manzan Allah da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. A ce yanda ake yi wa sauran, kuma wannan hadisi yana karantar da kai, ashe sauran gawawakin musulmi gaba ɗaya tube su ake wajen wanka ko? To haka nan ne. Ko ma waye ya rasu, in za a mai wanka sai an tube shi, sai dai wato za a yafa wani kyalle ko wani abu wanda zai rihe mai al'auran shi, ba a barin al'auran shi haka. Wajen al'aura kenan ana sa wani kyalle, amma a tuba ake mai wanka. Kuma in an zo cikin wankan da ake mai, an zo wajen al'aura, sai a zira hannu tare da an sanya wani abu ga hannu ko gam ko kuma wata leda a lullube hannun, sai a sanya a kama mai ruwa. Haka na aiki, ana wani ana zubawa daga baya kenan, amma ba a yi ma mutum kirara a bayyana al'auran shi. Amma sai dai kuma babu wani mutum wanda za a cewa a shi ai mai girma ne, mai daraja ne, ɗan labai ne, don haka a mai wanka da kayan shi, a babu wannan. Sai dai in ba musulmi ba ne, in fasto ne wannan sai yanda suka yi da shi. Amma in dai musulmi ne, to tuɓe shi ake, shi ne sunnar da ake yi wa dukkanin musulmai. A duk duniya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai ba a tuɓe ba. Shi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan sabanin, ya za a yi, ya za a yi, sai Allah ya zubo masa kwana. Dukkan su kwana ya kama su wanda suke wurin. Ko da suka halka, sai wani ya ce, kai ni fa cikin kwanan nan naji ana cewa a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da kayan shi a jiki. Sai wani ya ce, shi ma billahi allazi ya ji wannan. Wannan ya ce, shi ma ya ji. Duka sai suka ce sun ji, suka ce to haka nan ne za a yi. Da haka sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da kayan shi a jikin shi. Ana zuba ruwa a kayan shi, ana murzawa, amma da kayan shi a jikin shi. Wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka shine Aliyu ibn Abi Talib. Wanda suka kama mai sune wato Al-Fadl. Akwai Al-Fadl ibn Abbas, yana cikin wanda suka kama. Akwai Usama ibn Zaid, yana cikin wanda suka kama. Akwai Usam ibn Abbas, yana cikin wanda suka kama. Akwai ammin manzon Allah Al-Abbas. Waɗannan mutanen guda biyar sune suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka. Amma wanda wato ya jagoranci wankan, wanda shi yake wanka gaba ɗaya, shi ne Ali ibn Abi Talib. Su sauran mataimaka ne gaba ɗaya. In za a juyawa sai su kama a juya, in za a haka nan ne suke, ko za a zuba ruwa. Amma wanda ya yi wankan gaba ɗaya Ali ibn Abi Talib ne, yaddan Allah ta ƙara tabbata a gare su. Don haka kenan wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk mamaci in za a mai wanka sai an tuɓe kayan da ke jikin shi gaba ɗaya. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wato Allah ta'ala ya sanya musu cewa ga yanda za su yi, sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka a haka. Wa an ummi Atiyya radiyallahu anha qalat, daga ummi Atiyya yaddan Allah ta tabbata a gare ta, tace dakhala alaina annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya shigo a wajen mu muna cikin yi madiyar shi wanka. To wannan hadisin kanshi za mu tashi insha Allah ta'ala a karatun mu na gaba. Yana da dan tsayi kuma akwai karatuttuka cikin shi wanda suka shahi hukuncen gawa. Don haka idan Allah ya nuna mu karatu na gaba, insha Allah za mu zo mu tashi akan shi. Abinda muka karanta na daidai, Allah ta'ala ya amfani mu da shi. Kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu. Wa alaikumus salam. Wannan bawan Allah yake yana bara addu'a ga ƴan uwa kan mahaifiyar shi da ba ta da lahiya, sannan kuma da ƴan uwar shi wadda Allah ta'ala ya karbi ranta. Don haka muna addu'a Allah ta'ala ya ba mahaifiyar shi lahiya, Allah ya warkar da ita, Allah ta'ala ya kawo mata sassabci a cikin ciwon da take fama da shi. Ita kuma ƴar uwar shi wadda ta rasu, Allah ta'ala ya mata gafara, ya mata rahama. Haka ma sauran al'umman musulmi wanda Allah ta'ala ya karbi ransu, muna addu'a Allah ta'ala ya kai rahama a kabarinsu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya mamu kyaukyawar cikawa, Allah ta'ala ya azurta mu da samun kyaukyawan ƙarshe. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana, ya himi mu kurakuranmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum salam.